بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم. لم تاشع الفصل العاشر فصلين قوما مالا الإمام القاضي إياد رحمة الله تعالى عليه كتشوى على خلاق الحميدة عنده صلى الله عليه وسلم halaye wanda suke abun yabo a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa amal khisalul muktasaba, amma hal dabi'u wanda suke tsuruta su ake min al akhlaqil hamida, daga dabi'u wanda suke na yabo, wal adabu sharifa, da ladubba wanda suke na okka. Ittafaqa jami'ul uqala, yace dukkan masu hankali sun yi ittifaki, ala tawdil sahibiha, akan fifita wanda yake da su, wa ta'zimul muttasifi bil khuliqil wahid minha, da girmama wanda ya siffanta da koda guda ɗaya ne daga ciki. Yace fadalan amma fawqahu, balle ma a ce wanda yake sama da ɗaya. Wa asna shar'u ala jami'a, shari'a ta yi yabo akan dukkan wannan halaye, wa amara biha, ta yi umarni, wa wa'ada sa'ada da'ima lil mutakhalliki biha, kuma ta yi alƙawalin arziki na har abada ga wanda ya siffanta da wannan ɗabi'u. Wa wasafa ba'daha, ya siffanta wannan su bi annahu min ajza'in nubuwa, cewa suna daga cikin yanki-yanki na annabta. Wa hiya al-musammat bi husnul khuluq, shine abinda ake cewa kyakkyawan hali. Wa huwa al-i'tidal fi quwwan nafsi wa awsafiha, shine mutun ya zama madaidaici ne cikin ƙarfi na karan ran shi, wa awsafiha, da sufofi na rai. Wa tawassudu fiha duna al-mayl ila munharifi atrafiha, da kuma tsaka-tsakiya a ciki duna al-mayl, ba tare da karkata ba, ila munharifi, zuwa ga karkacewar atrafiha, gehenta. Fa jami'uha qad kanat khuluqu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ala al-intihai fi kamaliha, dukkan wasu halaye na gari Annabi alayhi salatu wassalam ya kai matuƙa, ya kai ƙarshe wajen kamalarsu, daga inda yake ya cika taf, babu buƙatar ƙari. In karamci ne, in mutunci ne, in kumiya ce, Annabi ya siffanta da su gaba ɗaya na ƙarshe wadda ba buƙatar ƙari. Wal itidalu ila gayatiha, kuma daidaito zuwa gayarta, hatta asna Allah ta'ala alayhi bizalik, sai da Allah maɗaukin sarki yayyabe shi akan wannan, yake cewa innaka la ala khuluqin azim, Allah sai da kawo ga ta'akidi ga rantsuwa, wa innaka lalle, tabbas kai la ala khuluqin azim, wallahi kana bisa kan halaye na gari. Qala ta Aisha, Aisha take cewa radiyallahu anha, kana khuluquhul qur'an, dabi'un shi gaba ɗaya qur'ani ne, yarda bi rida, yana yarda da yarda qur'ani, wa yasqadu bi sakhdi, yana khushi da hushin alqur'ani. Kaga yanzu nan gurin inda muka ga a cikin bulugul maram dake sabawa ce wannan ita ummuka amaratka bi hadha, muguwar magana ce da Annabi bai faɗata, amma da yake saban Allah aka yi wannan, ho babu sassauci ko wane ne. Wa qala sallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana la yantaqimu li nafsi illa idan tuhikat hurmatullah, Annabi bai yin intiqami ga karan kanshi dan an mushi wani abu, sai dai in alhurma Allah aka keta. Yace bu istuli utam min makarimil akhlaq, an aiko ni dan in cika halaye na gari. Ana sai yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasu khulqan, Annabi ya kasance shine mafi kyan mutane wajen kyan hali. Daga Ali ibn Abi Talib shi ma misalahu ya faɗa irin haka. Wa kana shi ma zikarul muhaqiquna, na daga cikin abin da tabbatattun malamai suka ambata, majbulun alaihi fi asli khilqatihi, wanda an halicce shi akan shi a asalin halittar shi, jubila, abin da aka halicce shi a asalin halitta. Wa awwal fidratihi, da kuma farkon fidrata Annabi sallallahu alaihi wasallam, lam tahassul lahu biktisabin, wadda ba ta tabbata gare shi ba da tsuwar wuci, wala riyada, ba tare da wani wannan ba jarrabawa ba, illa bijudin ilahiyin, sai kyauta ce ta Ubangiji. Cikin halittun akwai wanda ɗabi'un da halayen, akwai wanda haka ne Allah ya halicce shi, shi ya ba shi su, ba shi ya yi iktisabinsa ba. Wa khususiyatur rabbaniyya, khususiyya ce kawai ta Allah. Wa hakaza sairul anbiya, haka nan sauran annabawa ma. Wa man qala asirahum, duk wanda ya karanta ya tsinkayi sirorinsu, munzu sibahum, tun yarintarsu, ila mab'asim, zuwa tashin su da aka basu manzanci, haqqaqa zalika, zai tabbatar da wannan. Kama urifa min hali Isa wa Musa, kamar yadda aka sani daga halin Annabi Isa da Musa da Yahya da Sulaiman da wasansu alaihimus salam. Bal yace gurja fihi mahazil akhlaq fil jibilla, bari an kafa wannan halayen ciki a cikin asalin ɗabi'arsu. Wa udul ilma, an ajiye ilimi wal hikimata, da hikima fil fidra, cikin fidrarsu. Allah maɗaukin sarki yake cewa atainahu lahukuma sabiyya, mun bashi hukunci tun yana yaro, mun bashi hikima tun yana yaro. Mufassirun suka ce adallahu yahya al-ilmi bi kitabillah fi halisa ba, Allah ya ba ma Annabi Yahya ilimi da littafin Allah tun yana yaron shi. qala ma'amar ma'amar yake cewa kana ibn sanatain yana dan shekara bi au salasan ko uku fa qala lahu subyanu lima la tal'ab sai yara suke ce mishi me yasa kai baka shiga cikin yara ayi wasa tun yana shekara bi ko uku yace alil libu khulqtu dan wasa aka halice mu wakila aka ce fi qawlihi a wajen hado shi musaddiqan bi kalimatin min Allah yana mai gaskatawa da kalma ta Allah ai saddaka ya haya bi Isa ya gaskata da annabi Isa huwa ibnu salasa sinina yana dan shekara tun uku fa shi shahida lahu annahu kalimatullahi wa ruhu ya shaida cewa lalle shi kalma ce ta Allah kuma ruhi ne na Allah wakila saddaka huwa fi badani ummi sun ce ya gaskata shi dan yana cikin ma'aiye shi fa kanat ummu yahaya taqulu li maryam uwai yahaya tana cewa wannan maryam inni ajidu ma fi badani yasjudu lima fi badani ke tahiyatul lahu ina jin abin da ke ciki na mun game da ke yana sujada ga abin da ke cikin kidan saboda gaisuwa gare shi wa kada nasallahu ta'ala hakika Allah ya nasanta ala kalamu Isa li ummihi akan maganar Isa da yamma mai aihe shi inda wuladati tun wajen aihuwar shi da yake cewa kinge kaulihi la har yake ce mata Allah ta hazani kada ki bakin ciki akan qira'ar wanda yake karanta ta man tahata fanadaha min tahatiha muke karanta go to aka kira ta min tahatiha ta kasanta amma aka ce man tahata wanda yake kasanta yana dan nata da ta aihu yace wala man qara wala qaulu man qara innal munada isa wanda ya karanta haka cewa mai kiran shine annabi isa wa nasa ala kalami fi mahadihi yayi nasi akan magana shi a cikin yana cikin tsumman go yake ce ni abdullahi atani kitabu ja'alani nabiyya ni bawani na Allah ya bani littahi kuma ya sanya ni annabi na Allah yace fa fahamna ha Sulaiman kullan atayna hukuman wa ilma wa kad zikira an bato min hukum Sulaiman hukuncin Sulaiman wa huwa sabiyun tin yana yaro yalabu yana wargi fi qadiyatil marjuma cikin sha'ani na wanda aka gehi rajam wanda aka ma rajam qadiyatil marjuma gashi ne yace wata mace ce ta taho cikin zamanin annabi Dauda alayhi salatu wasallam wani mutum ya neme ta sai takiya fa qama arba'a shuhudiz zawrin ya tsaye da shaidu guda uku hudu na ƙarya suka yi shaida cewa ta yi zina annabi Dauda har ya so ya sa a gehe ta shi wanda ya neme ta shi ya mata sharri da takiya sai wannan labari ya kai ma Sulaiman sai ya kirayo shaidin daban-daban sai suka saba sai wannan ya kai ma annabi Dauda ya kira su mutafarriqina daban-daban fakhtalafu suka saba fa dar al-hadd ana sai kautar da wannan haddi a gare ta kenan shi ne yasa aka ce in za a kira shaidin wanda suka yi zina wanda yake cewa na yayi zina sai a ba a kira su gami ɗaya ba a gami a ce su ba da shaida sai an tambaye su a musu tambayoyi ɗaya bayan ɗaya ba a guri ɗaya ba wannan ya zo an mishi tambaya a hana shi fita wajen wa'ancan ya yi wani waje daban ya ba da siffar yadda ya gansu a kore shi dai magana ta ƙarshe a yi ta duk yadda ya gansu sai an tambaye shi ya ba da siffa daga gansu suna wani waje matala wani waje take kallo wani wa kaya ne a jikin shi darashin huda wace kaza ce sai ya tabbatar da mai da shi hura dan a wannan abubuwan da za a tambaye shi in ƙarya ce su hudu ba za su yi ittifaki ba wani ya ce baka ce wani ya ce fara ce wani ya ce kaza ne akwai abubuwan da duk yadda za su daidaita kansu an tambaya ba za su iya ganewa ba kuma ai a cikin gurin nan gurin shi da yake suwana da suwana ne shaiduna ba shi za a tura bai je kawo su balle har ya tsara su wa qala tabari tabari yake cewa fi qasofi qadiyatus sabi da cikin kissa ta yaro karami wannan kuma tana cikin sahih bukhari yace muktada bihi dauda abuhu abinda annabi dauda yayi koyi da shi baban shi tabari yake cewa inna umru hi na utiyal mulka isna 10 ama shekarun shi lokacin da aka bashi mulki yana dan shekara 12 wa kazalika qissatu musa ma fir'aun haka qissa ta musa tare da annabi da wannan da fir'aun wa akhazuhu bi ratihi wa difil da kama gemun shi yana yaro masu tafsiri suka ce wala gada atayna ibrahim rushdahu min qabl ai hadaina hu sagiran mun shirye da shi tun yana yaro mujahida kai fada da wani su ibn abba yake cewa izafainahu qabla ibda'i khalqihi mun zabe shi tun kafin mu kage halittar shi wasu suka ce lamma wulida ibrahim yayin da aka yi annabi ibrahim ba asallahu ta'ala ilayhi malakan sai allah ya aika mala'ika ya amuruhu anillah yana umarta shi da allah an ya arifahu bi qalbihi ya umarce shi da zuciye shi wa yazkuruhu bi lisanihi ya arifahu kai ya san shi da zuciye shi wa yazkuruhu kuma ya ambace shi bi lisanihi da harshen faqala yake cewa qad fa'altu wa lam yaqul ifa'al yace na aikata tun lokacin da ba ce aikata ba yace to fa zalika rushduhu wannan shine shiriyar da allah ya bashi wakilo suka ce inna ilqa ibrahim fin nari lokacin da aka jefa annabi Ibrahim cikin wuta wa mihnatuhu da kuma jarabawa da aka mishi kanatuhu ibni 16 sana ya kasance yana dan shekara 16 ne ko inda butlawi ishaqa bizabhi ishaqa annabi saga da aka jarrabe shi da yanka kanahu ibni 7 sana yana dan shekara 7 wai dai nuna maka cewa duk annabawa tun suna yara ake zabin su Allah yake ba su wannan wa inna istidlal ibrahim bil kawkab istidlalin annabi ibrahim da yayin da tauraru wal qamar wa shams da rana da wata yace kana huwa ibnu 15 sana ya kasance yana dan shekara 15 ibnu 15 shahara yana dan wata 15 wakilo suka ce au Allah ta'ala ila yusuf Allah yayi wahayi zuwa ga annabi yusuf wa huwa sabiin inda mahamma ikhwatu bil qa'i fil jub lokacin da yan uwan shi suka yi nihin gefa shi cikin tsohuwar rijiyar nan yana cewa wa auhayna ilayhi latunabi annahum bi amrin haza muka yi mishi wahayi kaga tun yana yaro ne dan karami kuma Allah yake cewa muka mishi wahayi yace ila gar zalika mimma zukira min akhbarihim da ma wani wannan wanda aka ambata na labaran annabawa wa kad haka ahlu sirri malaman sirra sun ambato anna amina bintu wahab cewa amina bintu wahab akhbarat ta bada labari anna nabiyyana muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace hina wulida an aihe shi lokacin da aka aihe shi ba su dan yadahi ila arabi yana mai shinhudar da hannun shi zuwa ga kasa arafi ar-ra'su ila sama yana mai daga kan shi zuwa sama wa qala fi hadisi yace cikin hadisin shi lamma nasha'tu ayin da na tashi bugida ilayya al-awsan an sanya mani kin gumakka wa bugida ilayya shi'ra ka sanya mani kin waqe na jahiliya da suke tai yace walam ahammu bi shay'in mimma kanat al-jahiliya taf'aluhu illa marratayn yace ban yi nihin yin abinda jahiliya suke hammi ko hammi na zicciya dar suwa abin ya dar su a zicci na lokacin jahiliya sai so biyu shi ma fa asmanillahu minhuma Allah kiyaye ni summa lam a'ud sannan ban koma ba summa yatamakkanu al'amru lahum sannan sai lamari ya tabbata gare su ta taradafu nafahatullahi alaihim su annaba ma'ana sai kuma kyauta ta Allah nafahar shine adiyatullah kyauta ta Allah sai ta yi ta abun nan ta yi ta bibiya a gare su akwai sharhin 20 ya yake cewa annafahatul idriya wa tushriqu anwarul ma'arif fi qulubihim sai haske na sanin Allah yayi haske ya kunna a cikin zukatansu hatta ya silu ila daga har sai sun kai zuwa ga matuka wa yablugu bi sifa illa ta'ala lahum bin nubuwa sai su kai zuwa ga zabin Allah da musu na annabci fi tahsili hazi da fasali sharifa cikin wannan tabbatar da wannan dabi'u wanda suke masu daraja an nihaya su kai karshe duna mumarasa wala riyada ba tare da wata goyegeniya da abun ba ko kuma jarrabawa ta abun Allah madaukin sarki yake cewa lamma balaga shiddahu ataina hukuman wa ilma lokacin da ya kai karhin shi sai muka bashi hikima da kuma ilimi annabta da ilimi wa qarna jiru ghayruhum muna samun wasan su yadda bau ala ba'd hazihi al-akhlaq duna jami'iha ana halitta su akan wasu daga cikin wannan dabi'un ba duka ba wa yuladu alaiha aihe shi akan ta faisalu alaihi iktisabu tamamiya sai ya mishi saukin suwurwuta sauran inayatan min Allah ta'ala kula daga Allah kama nushahidu min khalqihi ba'd sibyan kamar yadda muke gani cikin halitta ta wasu yara Allahu suna samta akan kyakkyawan kawaici daga wani yaron shuru-shuru ne bai da dimi bai da wannan kwaramuniya awi shahama ko kuma ya kasance wannan abun ga shaham jiki aw sirqil lisan ko kuma gaskiya ta halshe awi samaha ko kuma rangwame duka wannan ga wani yaron Allah madaukin sarki tun yana yaro Allah ya halice shi akan haka yace wa kama na jidu kamar yadda muke samu ba'adu hum wasun su ala diddiha akan kishiyar wannan fa bil iktisabi yakmalu naqisuha idan su ya tsuruta kuma sai ya cika mai naqasun sauran abinda babu Allah bai halice shi akai ba sai ya nemo makan shi wa bi riyada wal mujahada ya same ta da hore kan shi da kuma kokari yustajalabu ma'duma ha sai ya jayo wanda ya rasa kin wa ya tadil munharifuha sai ya daidaita wanda take karkatattak Allah ya halice su da wasu halin na kirki sauran kuma sai ya nemo ya cika yace ubi ikhtilafi hazin alhalin da sabani wannan halayen guda biyu tafawutun nasu fiya mutane suke sabawa cikin wannan wa kullum yasaru lima khuliqa lahu kowa mai sauƙi ya sauƙi a sauƙaƙe ne abinda aka halice shi dan shi wali haza ma qad ikhtalafa salafu fiha wannan shine yace abinda salaf suka saba akan wannan yace hal hazal khulqu jibillatun aw muktasaba kamar ne yake cewa kullum yasaru lima khuliqa lahu kowa Allah ya sauƙaƙe mishi abinda ya halice shi dan shi wani zai ganin cewa wane da yake ta kokarin karatu yake ta kokarin kaza yayi ta mamaki to tunda shi Allah ya halice shi dan wannan abun ya saukake mishi zaka ga wani kuma ya kasance a cikin sha'anin sana'a shi wani zai ta mamakin ya wane yake kaza tunda Allah ya halice shi dan wannan sai ya zama ya saukake mishi wannan abun yace hal hazal khulqu jibilla aw muktasaba shin wannan dabi'a ce yace shin wannan halin khulq dabi'an nan jibilla aw muktasaba ta dabi'a ce wanda aka halice mutum akan ta shine jibilla aw muktasaba ko kuma tsuruto ta yi wa haka dabari an ba'adu salaf dabari ya ka daga wasu cikin magabata annal khalq al hasan cewa dabi'a ta gari jibilla wai halitta ce wa gazira fil abdi ka he take cikin bawa wa haka hu an rawaito daga abdullahi ibn mas'ud ija al imam dabari ya kawo daga yahi da hasan wa bihi qala huwa kuma shi ma haka yace yace wa sahih ma asalna amma sahihiyan magana abin da muka tabbatar shine cewa wasu Allah ya halicci mutun da su wasu kuma sauran sai shi ya tsuruto ya cika su wa qadru wa sa'ad yayi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullul khilal yudabu alaiha al mu'min illa al khiyana wal kazib dukkan dabi'u ana halittar mummuni akan su sai ha'inci da ƙarya wannan shi yake nemo abin shi a lafta ma kanshi qala umar ibn al-khattab umar dan khattab yake cewa cikin hadisin shi wal jur'atu wal jubun da tsaurin kai kokari wal jubun da ragwanci gara'izin ya da'u Allahu haisu ya sha'u dabi'u ne wanda Allah yake azza su inda ya ga dama wa hazil akhlaqul mahmuda yace dukkan wannan halaye na gari abun yabo wal khisalul jamila da halaye na kirki masu kyau a sharifa kasira masu daraja masu yawa lakin na nazkur usulaha sai dai zan mu ambaci asalin su wa nashiru ila jami'iha mi nuni zuwa ga wannan kin dukan su wa nuhaqiqu wasfaha sai mu tabbatar da siffar su biha da ita insha wasfahu sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ya siffanta da su biha insha Allah ta'ala duka wannan kamar muqaddima ce wannan fasalin yayi zuwa ga abin da zai zo dabi'un wannan zai bi su dai bayan dai dai bayan dai tabbatar maka tabbatu wasu ga annabi alaihi salatu wasallam kaga hilmuhu wa hatimaluhu wa afuhu da jimrin shi da hakurin shi da sauran su haka sauran abuwa zai bi su dai bayan dai tabbatar maka siffantuwa juduhu wa karamuhu kaza da kaza da kaza da kaza duka yadda annabi shaja'atuhu wa najdatuhu aljubun tsoro wannan sai na sirori babu tabbas maganganu na sirori babu tabbas a kansu
to bismillah